الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد حديثنا 25 a cikin al-40 an-nawawiyya malati an abi dharr radiyallahu anhu aidan daga abu dharr Allah kare yarda a gare shi annasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wasu mutane daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah dhahaba ahlu dusur bil ujur ma'abuta dukiya sun tahi da lada gaba daya musalluna kama nusalli suna salla kamar yadda muke yi wayasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke yi wayatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da abin da ya duru akan bukatansu na dukiyansu kenan rara na dukiyansu abin da ya duru akan bukata qala sai manzo Allah yake ce waɗannan mutane awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaquna yai kuma Allah ya sanya muku abin da zaku iya sadaka da shi inna bi kulli tasbihatin sadaqa dukkan subhanallahi sadaka ne wa bi kulli takbiratin sadaqa dukkan Allahu akbar sadaka ne wa kulli tahmilatin sadaqa sannan kuma dukkan alhamdulillahi sadaka ne wa kulli tahlilatin sadaqa dukkan la ilaha illallah sadaka ne wa amrun bil bi ma'rufin sadaqa umurni da kyakkyawa sadaka ne wa nahyun an munkarin sadaqa hani akan mumuna shi ma sadaka ne wa fi bud'i ahadikum sadaqa haka kuma a cikin abin da ya shahi dayan ku ya je wa iyalin shi wannan shi ma sadaka ne qalu sai sabai suka ce ya rasulullahi ya bakin Allah ayati ahaduna shahawatahu shin dayan mu zai je biya mu abin da yake bukatar shi ne wa yakunu lahu fiha ajrun kuma ya zamanto yana da lada qala mazalla yake ce musu ara aitum kuma ne labari law wada'aha fi haram idai zamantu ya biya bukatar shi a cikin abin da yake haramun ne akana alaihi wizrun shin iya da zunubi to mazalla yake cewa kan fa kadhalika idza wada'aha fil halal haka al'amarin yake idan ya biya sha'awan shi a cikin abin da Allah halatta mushi kana lahu ajrun wanda zai zamantu lada a gare shi